أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جماعة المسلمين من أقارب غوديا الله سبحانه وتعالى بقوة بقومي cikin ikon sa da kaddarawa sa ya ba mu ikon gabatar da wannan farali na asuba cikin jami'i da fata Allah ba mu salatin da ke ciki. A yau muna safiyar Litinin 3 ga watan Ramadan. Hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana 1446, wanda yi daidai da 3 ga watan 3 na shekara 2025 miladiya. Ci gaba da karatun mu a cikin bayanin jeren jera abin da ya shafi Ramadan da muhimmancin sa. Muna cikin babobin kofofin alheri, ayyuka na alheri da ya kamata bawa ya kula da su a cikin wannan wata da ma wajen watan Ramadan, domin ƙara samun lada da tagomashi a cikin wannan wata mai albarka. Jiya mun tsaya a gaba ta 50, yau za mu tashi ta 51, shine al-i'tikaf. Yana da cikin ayyuka na alheri, ayyuka na samun lada a cikin watan Ramadan, shine i'tikafi. I'tikafi shine lazumtar bawa lazumtar na sallaci namiji ko mace ya keɓanta da mahallicinsa domin niyyar ibada kawai. Duk mutum ya aje al'amura na rayuwar duniya gabaki daya, duk wasu tunani gabaki daya mutum ya koma ga mahallicinsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin i'tikafin kwana 10 na ƙarshe na Ramadan. Kamar yanda ya zuwa cikin hadisi, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya atakib al-ashr al-awakhir fi Ramadan hatta tawaffahu Allahu azza wa jalla thumma atakafa azwajuhu min ba'di. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana i'tikafin kwana 10 na ƙarshen Ramadan. Ma'ana yake shiga masallaci a dan buga masa dan tantin sa, kebance shi ya shiga gurin ba abin da yake banda ibada, ganawa da mahallicinsa. Ma'ana dukkan wasu karanta-karantar jaridu wane ne, duka hatta darasan wasu littattafai ba yi, kawai karatun alqur'ani, zikiri, sallah a matan Allah subhanahu wataala. Ma'ana mutum ya koma ga ubangijinsa, namiji ko mace. Saboda haka manzo Allah yana itikafin kwana 10 nan, hatta tawaffahu Allahu azza wa jalla, har sai da Allah ya karɓi ransa, ba san Allah bai fasa ba. Thumma takafa azwajuhu min ba'dihi, bayan manzo Allah ya rasu, yanzu kuma matansa duka gabaki daya kowace ta ci gaba da wannan abu da sauran sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan, saboda haka duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi dama, yayi da kokari, yana da kyau mutum yayi i'tikafi musamman 10 ƙarshe na Ramadan. Ba a ce tilas ba sai kwana 10, a'a, mutum yana iya ɗaukan kwana 2, kwana 4, kwana 5, duka yana iya yi. Amma shi manzo Allah dukan 10 yake yi. Kuma an fi so, kamar yadda muka yi bayani karatun baya darasa, an fi so yana itikafi in za a yi shi a ciki, a yi shi a masallacin da ake yin juma'a. Saboda mi shi an shiga ba a fita ne, ba a zuwa ziyarce-ziyarce ba a kaza, kawai mutum ya shiga tsakaninsa da ubangijinsa yake ganawa. Na 54, as-sadaqa. yana cikin ayyukan alheri musamman a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan shine yawaita sadaka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalus sadaqati sadaqatu fi Ramadan, mafificiyar sadaka to babu kamar sadaka cikin Ramadan. Sadaka sadaka ce a kowane lokaci ana son bawaye sadaka ya kasance mai sadaka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce as-sadaqatu tatfilu khadi'a, sadaka tana tunkuɗe masifa, zaka maganin masifa, maganin bala'i, maganin kaza da sauransu. Duk wani bala'i da sauransu idan mutum yana yawaita sadaka, Allah subhanahu wa ta'ala zai ingije masa, ture masa wannan bala'i albarkacin sadaka. To babu kamar manzo Allah ce babu kamar sadaka a cikin watan Ramadan. Ita ta Ramadan to ta musamman ce, limka ta ake yi, ladanta yana da yawa fiye da koyaushe. Saboda haka watan Ramadan wata ne na sadaka. Yawaita sadaka yana da cikin ayyukan da zai ƙara tagomashi da ƙara mana romon da ladan da ke cikin wannan wata na Ramadan. Na 53 fadal sadaqatul umum, umuman ita sadakar gabaki daya tana da wani falala ma na musamman ko na gabaki daya. Mana falalar ko ta sadaka wadda ba ta Ramadan ba, sadaka tana da lada baran da lai ta Ramadan ita ta musamman ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-sadaqatu tutfiu al-khadi'a kama tutfiu al-ma'a wan-nar. Manzo Allah yana cewa sadaka tana tunkuɗe dukkan wani kurakurai, dukkan wani sabon Allah da mutum yayi, dukkan wasu zunubai, to sadaka tana wankewa, tana shafewa. Albarkacin sadaka ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala yana wankewa mutum, ya daure masa, akankare masa dukkan wani zunubansa, dukkan wani sabon Allah. Ko ta irin sadaka kuma a kowane wata, kowane lokaci idan mutum yana yawaita sadaka, to sadaka tana tunkuɗe kurakurai, tana shafe kurakurai. Kama tutfi'ul ma'an nara, kama yanda ka san ruwa yake bice ko yake share wuta, yake kashe wuta, to haka idan mutum yana sadaka, to sadaka tana tunkuɗe masa dukkan wasu masihu da wasu bala'o'i. Ma'ana kenan wannan yana nuna falala ta sadaka ta gabaki daya, wacce sadaka ta cikin Ramadan, sai kuma sadaka ta gabaki daya ta ma ga matsayinta. Na 44, na 54 kai as-sadaqatul muqil, sadaqatul muqil ma'ana falalar sadakar mutumin da bai da wadata, ma'ana mai dan kankanin abu amma kuma duk da haka yake kokarin badawa, to shi ma wannan sadaka tana da lafiya. Ma'ana abin naka bai kai ka ba amma duk da haka sai ka balgata ka bada, ma'ana shi ne ake cewa sadaqatul muqil. Ma'ana mutumin da bai da wadatar abin amma kuma duk da haka yana kokarin shi ma sai yayi ibada, sai ya bada kuma dan Allah, to wannan sadaka fa tana da lada matuka. An tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah ai sadaqatul afdal, sahabbai suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah wace sadaka ce tafi? Qala juhudul muqil, juhudul muqil wa bada'a biman ta'ul. Manzo Allah ya ce kokarin wanda bai da shi, ma'ana kokarin mutumin da bai wadatu da abin ba amma kuma haka ne ya doka, sai ya cire ya taimaka, sai ya cire ya bada, ma'ana mutum mai karfin rai, mai karfin zuciya wajen sadaka, bai wadatu da abin ba amma kuma duk da haka sai ya cire ya dan bada. Kaga wani ya dauko dan kalagonsa, alfiyinsa ya nasa, ko shi ma yana nema, yana so ya samu ladan nan, to irin wannan sadaka ba karamin lada gare ta ba. Kuma manzo Allah ce wabda bi man ta'ul, in kuma zaka fara sadaka shi ma kuma ka fara da wanda kake yake kusa da kai, ma'ana na kusa da kai ko kuma wanda kake daukan dawanya da sauransu. Na 55 fadalu sadaqati sir, sadaka a sirce ita kanta, mutum ya boye sadaka ba tare da wani ya sani bai bada, to ita ma tana da wani lada na musamman. Bayan shi wanda mai kokari wancan, to haka kuma sadaka mutum ya boye kada yi ta a fili, ya bada dama ta bada hagun ba ta san an bada ba, to wannan sadaka ita ma tana da lada, tana da falala. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sana'ul ma'ruf taqil masari'us su, wa sadaqatus sir tudfi'u ghadab ar-rabb wasilatu rahim tazidu fil umur. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sana'il ma'ruf, kaga mutumin da yake kokarin aikata ayyukan alheri, ma'ana mutum mai kokarin aikata mai kyautatawa, ta kil masari'su, ma'ana kyautatawa tana kare ma mutum mummunan ji, mummunan gani, mummunan makoma. Idan mutum ya kasance mai kyautatawa, mai ihsani, mai ta kowane bangare, mutum ne mai na kwarai, to Allah subhanahu wa ta'ala yana kare ka daga mummunan ji, ma'ana ka ji wani mummunan abu a cikin kaza ya faru da kai, ko ka ga wani mummunan abu kaza ya faru da kai, ko ga wani naka ko da sauransu, ko kuma duk wata masifa dai. To alkyautatawa tana ma'ana shine al-ma'ruf, mutum ya zama na kwarai, to Allah subhanahu wa ta'ala yana kare mutum daga waɗannan bala'o'i, waɗannan masifu da sauransu. Bayan haka masalatu wasadaqatu sirr tudfi'u ghadabar rabbi, yin sadaka a ɓoye ta sirri, ka ɗauka ka bada kawai mutum, kamar yadda sayyidina Umar Allah ƙara masa yarda yake, sai ya ƙwanƙwasa gida da daddare, ana buɗewa sai ya ajiye kaya a ƙofar gida, ya ƙwanƙwasa da an sallama kafin a zo a buɗe, kawai sai ya ajiye sai ya gaba, sai in ka buɗe kawai ka ga ma'ana mi, ka ga sadaka a ajiye, kawai ka ɗauka ka yi gaba. To irin wannan sadaka ta sirri, ko mutum kuna zaune da shi ya ɗauka ya bada da dama hagun bata san an yi ba, to irin wannan sadaka tana tunkuɗe fushin Ubangiji. Idan bawa ya yi wa Ubangiji laifi, Allah yana fushi da shi, to sai ya kasance bawa yana sadaka ta sirri, to wannan sadaka sirrin tana sanya fushin Ubangiji, ma'ana tana sarar da fushin Ubangiji daga wannan bawa, ma'ana shi ne tana bice fushin Ubangiji a gabawan ko baiwa, ma'ana duk wanda yake sadaka a ɓoye, in ma ya yi wani abu wanda Allah yake fushi da shi, to wannan sanadiyar wannan sadaka tana tunkuɗe fushin Ubangiji a gare shi, ma'ana Ubangiji sai ya yafe masa, sai ya ji duk damuwar komi kuma ya koma sauki. Wasilatul rahim, bayan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sadar da zumunta ta ziru fil umri, tana ƙara ma rayuwa albarka, ma'ana mutum ya kasance mai yawan zumunci, mai sadar da zumunci, to sadar da zumunci yana ƙarawa rayuwa albarka a cikin rayuwar mutum, ma'ana sai Allah ya ƙara maka rayuwar ka albarka. Wani ƙauli ma malamai suka ce a, wasu ƙauli suka ce a, rayuwar ma ƙara ma mutum rayuwa ma ta zahiri, ma'ana ta zahirin ma, mafi dai Allah subhanahu wa ta'ala yana sanya albarka ga rayuwar mutum mai yawan zumunci, namiji ko mace. Saboda haka waɗannan ayyuka ne da ya kamata mu kyautata su, mu yawaita su, ya ku bayin Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiwatarwa. Na 56 ikhrajuz zakatil fitr, yana daga cikin ayyukan alheri masu ƙara lada, shine mana fitar da zakar fiddakai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu ƙarshen Ramadan, domin zakati da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya farallanta ta, zakatul fitri dukhratul sa'im min al-laghwi war-rafath wa tuma'at lil masakin man addaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da salati fa hiya sadaqat min as-sadaqat. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fallanta zakar fuddakai, yace kuma ita wannan zakar fuddakai ma'ana dukhratul sa'im, sarki ce ga bi azmi, ma'ana akwai wasu abubuwa na mantuwa a wani kurakurai wanda bai san yayi ba da sauransu, duk wasu ɗan laifuka da mutum ya yi, to saboda haka sai a ƙara ɗaure, a ƙara wanke, mutum ya zama tsaf, ma'ana ita zakar fiddakai tana ƙara tsarkake bawa ya zama tsaf, ya fitar Ramadan kamar ranar da mahaifiyar shi ta fito da shi daga cikin duniya. Min al-laghwi, ma'ana tana tsarkake bawa daga laghwi, ya sassan magana, maganganu marasa daɗi wanda mutum ya yi a kan rashin sani, a kan kuskure da sauransu, ko su ɓata baki, warrafs ko ma'ana batsa ko alfasha da mutum ya yi marasa kyau, waɗo umatan lil masakin, kuma ita zakar fiddakai tana zama ciyarwa ce ga miskinai waɗanda ba su da shi a taimaka musu a wannan yinin, su ma su yi farin ciki. Man addaha qabla salati fa hiya zakatun maqbula, duk wanda ya ba da zakar fiddakai kafin a je idi, to wannan ta zama zakka cikakkiya, karɓaɓɓiya, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, wa man addaha ba'da salati fa hiya sadaqatun min sadaqat, wanda kuma bai bada ba sai bayan an dawo daga idi ya fitar ya bada, to yanzu tana na matsayin sadaka irin ta yau da kullun gabaki daya, amma dai bata dau wancan matsayi ba na zakafi da kai sai dai kuma mi, amma tana na aladan sadaka kenan. Mutum ya ribaci lada mai yawa ba a cikin ta. Na 57 ifsha'u salamu wa it'amu ta'am, yawai ta sallama ga juna ga bayin Allah maza ko mata, assalamu alaikum wa rahmatullah, mutiyar mayar wa alaikum salam wa rahmatullah, wa it'amu ta'am, da kuma ciyar da abinci a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka, ka ciyar da bayin Allah loma ɗaya ta abinci, to saboda haka ba karamin falala bane ba, ma'ana yana cikin ladar da ki da suke ƙara ta goma shi a cikin wannan Ramadan. A kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyuhan nas abshu salama wa ad'imu ta'ama wa sallu wasilu arhama wa sallu bil layli wan nas niyam tadkhulu jannata bis salam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ku mutane abshu salama, ku dinga yada sallama a tsakanin ku, duk wanda ya hada da dan uwan shi assalamu alaikum wa alaikum salam. Saboda haka mai yawa ta sallama maza da mata a tsakanin mu, tana sanya kamna da soyayya da kuma fidda duk wata kiyayya daga ba. Wa ad'imu ta'ama, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku ya ku bayin Allah ku dinga ciyar da ƴan uwanku abinci, ko da loma ɗaya ne ka doka ka ba dan uwanka ya ci. Wasilul arhama, ku dinga sadar da zumunci. Wasallu bil layli, ku dinga sallah da daddare. Wan nasu niyam, mutane suna barci. Tadkhulul jannata bis salam, za ku shiga aljanna da amincin Allah subhanahu wa ta'ala matukar kuna yada sallama. Na 58 imadatul azaa an dariq, ma'ana daga cikin ayyukan alheri dauke dukkan wani abu da zai cutar da bayin Allah a dakan hanya, dutse ne, kaya ne, karfe ne, ma'ana duk koda dabba za ta yi tuntube da wannan abun ka dauke shi sanar da wadannan, to akwai lada mai yawa. Domin manzo Allah yana cewa laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil janna fi shajaratin qada'aha min zahari tariq kanat tu'zin nasa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke ba sahabbai labarin ce naga wani bawan Allah, wani mutum yana ta jujjuya yana ta kaida kawo a cikin gidan aljanna, mana cikin nashadi da jin dadi da farin ciki. Manzo Allah ce wa sahabbai kun san meye dalilin samun shi gidan aljanna nan, yace fi shajaratin qada'aha min zahari tariq, yace wata bishiya ce ta fito kan titi tana cutar da mutane, mana tana zungure mutane ko tana ta buge mutane. Saboda haka sai zo ya samu abun yankewa ya yanke ta ko ya datse ta, mutane suka samu sarari. Wannan aiki kadai yayi daki alheri, mana ya dauki abin da yake cutar da yadda mu bayin Allah da kan hanya, dalilin haka ya samu gidan aljanna. To ina da mutum ya dauke dutse kada wani makaho ko dabba ta yi dindube, ina da mutum ya dauke wani karfe ko kusa kada mai abun hawa ya taka yin kirebe da sauransu, to duk abin da kai dan kyautata ma bayin Allah lada ne mai yawa. Saboda haka yace kanatu uzin nas, ta na tuzin nas, ya dauke ta ne saboda kata cutar bayin Allah. To saboda haka shi yasa manzo ta imadatul aza anit tariq, dauke abin cutarwa da kan hanya lada ne mai yawa. Saboda haka ƴan uwa sai mu dage, za mu kwana a nan lokaci yayi, da fata abin kanta daidai Allah ta tara mu cikin ladan abin da kuskure Allah ya fi mana bukatotin mu na alheri Allah ya mana su. Allah nuna mana gaskiya, gaskiya ce ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya, ƙarya ce ba mu ikon kushe mata. Wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.